Majalisar ta dora wa kwamitin nauyin binciken zargi da ake yi cewa ba abin tsare wajen daukar ma'aikatan gwamnati inda ake ganin akwai zamba cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi ta fannin yin amfani da kuɗi. Shugaban kwamitin wanda ke wakiltar mazabar fansin Kanke Kanam ta jihar Plateau Yusuf Adamu Gaddi ya bayyana wa muryar Amurka cewa kwamitin zai aiki tukuru wajen binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da 800.
Abubuwa da yawa muna duba yadda Najeriya ta samu kanta cikin wani yanayi na abin tausayi wurin tallafawa matasa ƴaƴan Najeriya maza da mata wanda ya kamata su samu aikin yi da gwamnati, aikin yi kaman su al'amari da ya shafi aikin gwamnati da kuma wasu ayyukoki. Mutane na kuka wurin sun yi karatu amma yanayin samun aiki kullum a Najeriya dade yawa take masu neman aiki ba raguwa ba. So ina amfanin karatu ya sa wasu ƴaƴan Najeriya suna ga babu amfani ma su je makaranta su yi karatu. To yin hakan ba wai rashin kuɗi ne Najeriya take da shi da ta dace ta dibi ma'aikata ba. Abin shine harkan cin hanci da rashawa dake cikin hukumomi na ma'aikatoti na Najeriya. Ma'aikata sun kai kusan 800. Shine abin da yake damun mutane wurin a dibi aiki wani ya ba ƴan uwan shi da matan shi da kannoyin shi bai ba mutane talakawa ƴan Najeriya da ya kamata a basu ba koda suna da takardun da ya cancanci wannan wanda ya saba wa dokan Najeriya wurin ganin an daidaita ɗiban aiki tsakanin wannan jaha da wancan bai kamata koda zai fi a samu yafi na tashin hankali ba.
To sai dai ga masani a tsangayar zamantakewan ɗan adam da gudanar da mulki Abubakar Aliyu Umar ya ce dole majalisa ta sauya irin salon bincike da ta dade tana yi.
Ya za a ce wani kwamiti 100 nawa aka kafa tun daga lokacin Obasanjo zuwa yau an kafa kwamitocin nan ba su da iyaka. Rahoton me aka gano me aka ce ba wanda yake sani kuma ba ka da daman ka bibiya ka san me wannan rahoton yake ciki wanda aka kama da laifi mutum nawa aka ce an kama da laifi kuma an kai su wurin hukuma an hukunta su babu. Saboda haka kawai wannan wata sharholiya ce za a sake yi kamar yadda aka saba amma ba wani tasiri da wannan kwamiti zai ai an dade ana ruwa kasa na shanyewa.
Amma da dan majalisa mai wakiltar Mayama da Koko Bese na jihar Kebbi Salisu Garba Koko ya ce wannan bincike abu ne da zai haifar wa kasar ame ido.
Ko lokacin da gwamnati tana kan mulkin ta wanda kace ana wannan bincike lokaci idan ka samu korafi wasu kai kuka cewa ya kamata a dauki mutanen su ba kowa ba a jaha kina wata mai ta dauki mutum 200 amma sai a ga wata jaha ko mutum guda ba dokar ga wannan jahar ba. To irin wannan kokokin ko gwamnatin ta kan mulki tana bisa mulki ta kan mulki ana bincike a gane wa'annan mutum domin a daidaita juna dan abuwa kasar su tafi daidai. Shin an yi abin bisa kan ka'ida an yi daidai sannan kowane bangare ya samu tunci.
Kafin wannan kwamiti ya fara bincike majalisar ta amince gwamnati ta daga takunkumi da ta dora a fannin daukan kanana da matsakaitan ma'aikata a hukumomi da ma'aikatun gwamnati saboda a kawo saukin wahalhalu da matasa marasa aikin yi ke sha a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.